24 heures sur 24. À bientôt.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 10 ga watan Janairu shekarar 2024. Cikin shirin za a cewa ƴan kungila da masu aikin gine-gine da injiniyoyin Najeriya sun ce kamfanonin China sun kore su a kasuwar manyan ayyuka a kasar. Sai kuma shirin ciwon ƴamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanalin jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na adakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda ga dukkan alama shugaba Joe Biden na ƙoƙarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby, shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa, ya nanata daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kadai za ta amfana da shi. Isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta ‘yan ta’adda ba sai ta murƙushe su. Da yake mai da martani ranar Litinin ga masu yi masa tambayoyi suna neman a tsagaita wuta a Gaza, Biden ya ce yana aiki da gwamnatin Isra'ila ta amfani da dukkan hanyoyin da suka dace dangantakar Isra'ila ta sassauta kuma ta fita daga Gaza. Jakadan Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa ta yi hukumar Falastinu ta nemi zama cikakkiyar mamban Majalisar Ɗinkin Duniya a bana. Jakada Riyad Mansour ya shaidawa manema labarai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu. A watan Nuwamban shekarar 2012, zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'ar ɗaukaka matsayin Falastinu zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba, inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba tare da sun kada ƙuri'a ba. A shekarar 1974 ne dai aka amince da kungiyar ‘yancin Falastinu a matsayin mai sa ido. Mansur ya ce hukumar Falastinu tare da taimakon ƙasashen Larabawa za ta fara neman goyon bayan zuwa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke da ikon ba da damar zama mamba, saboda dole ne ya goyi bayan buƙatar hakan kafin ta je gaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya don yanke hukunci na ƙarshe. Hakan na nufin dole ne akalla mambobin kwamitin ta rasa kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin, kuma babu ɗaya daga cikin mambobin kwamitin biyar na dindindin da za su yi watsi da shi. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya Talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya, saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. Hamas ta ce jirgin mara matuƙi ya auna sansanin Isra'ila da ke Safed, wani yanki mai tazarar kilomita 10 daga kan iyakar Isra'ila da Lebanon. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta harba makaman kariya domin kakkaɓo wasu jiragen da yawa da aka harba daga Lebanon zuwa cikin yankin Isra'ila. Kuma wani makami ya faɗa kan wani sansani da ke arewacin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce ba a samu asarar rai ko jakata ba. Jami'an tsaro sun ba da rahoton cewa wani harin jirgin sama mara matuƙi da Isra'ila ta kai ranar Talata ya taɓa wata mota a kudancin Lebanon, inda ya kashe mutane 3. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, ƙasar China ce ke kan gaba a harkar gine-gine a Najeriya, a cewar ofishin jakadancin ƙasar China da ke Abuja. Duk da haka, ‘yan kungila da masu gine-gine da injiniyoyi na Najeriya sun ce kamfanonin China sun kore musu kasuwar manyan ayyuka. Ga rahoton Alhassan Bala da Murtala Faruk Sanyin ne ya fassara.
Injiniya Sa'id Mai Gari dan kwangila ne na cikin gida da ke aiki a bangaren gine-gine da ke tashi a Abuja. To sai dai Mai Gari ya ce kasancewar manyan kamfanonin gine-gine mallakar mutanen kasar China a Najeriya ya sa kananan magina irin sa sun karkata ga ayyukan ginin kananan gidaje.
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors.
Yan kwangilar cikin gida da dama ba su da karfin yin gogayya da na kasashen waje saboda suna da kwarewa da sanin makamar aiki. Suna da ingantattun kayan aiki da karfin aljihu. Da haka wannan barazana ne ga yan kwangilar mu na cikin gida. Wannan yasa ƴan kungila na cikin gida suka bige wajen neman ayyukan gina kananan gidajen ɗaiɗaikun jama'a. Kamfanonin mutanen China sun toshe wannan gibin daga watan Satumban shekara ta 2021 bashin da China ke bin Najeriya ya kai dala Amurka biliyan 4.1 yawanci akan aiwatar da manyan ayyuka a cewar ofishin kula da basuka ta Najeriya. Jami'in tuntuba na ayyuka Jide Ojo ya yi yakinin cewa bashin da China ke baiwa Najeriya na taka rawa wajen tilastawa gwamnati baiwa kamfanonin China din kwangilar ayyukan gine-gine.
China will give you the loan, but we also state in the terms and condition of the loan.
China za ta baka bashi amma kuma za ta shimfiɗa ma sharuɗa da ka'idodi na cewa suna buƙatar shigowa da tasu ƙwarewa da kayan aikin su domin su aiwatar da aikin. Abin fargaba a nan shine idan muka kasa tsare ka'idodin bashin, gwamnati ta gaba za ta shiga cikin matsaloli kuma ana ma iya kwace wasu daga cikin kadarorin. Shugaban kungiyar injiniyoyi ta Najeriya Tasi'u Sa'ad Gidari Wudil ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta samar da kyakkyawan yanayin da zai taimaka wa ƴan kungiyar cikin gida.
Government should deliberately invest in our own local contractors.
Ya kamata gwamnati ta san yadda za ta bunƙasa ƴan kungiyar mu na cikin gida. Ta yaya za ta yi hakan? Shine ta kalubalance mu ta ba mu ayyuka. Muryar Amurka ta tuntubi ofishin jakadancin China a Najeriya da kamfanin gine-gine na CCECC mallakar kasar ta China domin jin ta bakin su, to amma haƙa bata cimma ruwa ba. Jakadan China a Najeriya Chui Jianchun ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kasarsa ce yake kan gaba wajen ba da gudunmuwa ga manyan ayyukan ci gaba a kasar. To sai dai ga injiniyoyi irin su Mai Gari ba bakirin da kamfanonin gine-ginen China suka yi ya dakile kwarewa da baiwar ƴan Najeriya a yayin da wasu ƴan kwangilar suka bazama wasu wurare da bangarori domin neman aiki.
Now the challenges we have are that you are not giving chances, opportunities.
A yanzu kalubalen shine rashin bada dama da bada horo da kuma ja ajika ga matasan mu masu tasowa na cikin gida. A yanzu dai ba abin da ya rage, inji Mai Gari. Illa shi da abokan aikin sa su mai da hankalin su ga gine-ginen gidaje.
Hadi yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an hukumar lafiya ta duniya ta WHO sun yi gargadin cewa akwai barazanar bala'in jinkai da lafiya da ake fuskanta a zirin Gaza, yayin da wuraren da aka ware don samar da agajin jinkai da jinya ke raguwa. A daidai lokacin da muke ganin wannan bala'in na jinkai na faruwa a kan idanmu, muna ganin tsarin kiwon lafiya na lalacewa, a cewar Sean Casey, kwadinetan kula da kungiyoyin likitocin gaggawa na hukumar WHO. Ya ƙara da cewa asibitoci suna rufewa, marasa lafiya ba sa samun damar zuwa cibiyoyin kiwon lafiya, kuma ana tilastawa ma'aikatan kiwon lafiya guduwa don tsira da rayukansu. Ya ƙara da cewa za a iya yi wa mutane jinya kuma za a iya ceton rayuka idan akwai damar samun kulawa. Casey, wanda ke Gaza tsawon makonni 5 da suka gabata, ya bayyana cewa za a fuskanci katsewar ayyukan lafiya da kuma rasa damar ganin ma'aikatan kiwon lafiya na ban mamaki. Kamar da China ta yi wa wani mutum da take zargi da yi wa Birtaniya leƙen asiri ka iya zama mai da martani, a cewar manazarta. Batun wanda ma'aikatar tsaron China ta sanar a ranar Litinin na zuwa ne a daidai lokacin da a Birtaniya ake ƙara nuna damuwa game da Beijing da kuma barazanar tsaro da ƙasar ta 'yan gurguzu ke kawowa. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan kama wani mai binciken majalisar dokoki dan Burtaniya a shekarar da ta gabata bisa zargin yi wa China leƙen asiri. Wani sako da aka wallafa ranar Litinin a shafin sada zumuntar WeChat na ma'aikatar ya bayyana cewa hukumar leƙen asirin Burtaniya ta MI6 ta dauki wani mutum aiki wanda sunan babansa Huang a shekarar 2015 wanda tun daga lokacin ya tura mata bayanan sirri 17 tare da daukar ma'aikata aiki don hukumar ta hanyar amfani da na'urorin leƙen asiri da gwamnatin Burtaniya ta samar.
Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 125 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon yamace da ya gabata. Shirin ya tattauna da wasu mata Rumana Kabir Aminu da Ebenezer Chris Ada waɗanda suka ci gajiyar wani shirin da gwamnatin Amurka take ɗaukar nauyinsa, wato Tech Women, shirin da ke tattara kan mata a fannin kimiyyar sarrafa na'urar kwamfuta don ba su horo da zai amfane su wajen shawo kan wasu matsaloli da ke addabar al'umma a ƙasashensu. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Malama Rumana take cewa
idan manoman tumatir yayi noman tumatir misali a cikin miliyan 1 naira miliyan kafin tumatir din ya isa gona yana asarar a cikin binciken da muka yi kashi 60 na tumatir ya rube ya baci to dan haka sai muka ga cewa zamu kokari mu fitar musu da hanyoyi
to daga nan zamu dora a yau
me yasa kika zabi ki nazari a fannin kimiya duk da cewa kin ga mata suna baya-baya da shi
lokacin ina kaman yarinya ko karamin yarinya haka ko ina son mathematics sosai ina son math so san da na fita daga secondary school ina tun wasa da motoci injin generator
kike kina wasa da motoci ainihi ko kuma na wasa
asalin moto zan cire injin da mechanic ina shago mechanic babana ya bar ni yi wasa a shago mechanic sai kawun abinci a wurin so ya tambaye ni me ne ina son yi na ce zan yi ina son yi kaman mechanical engineering amma ta ce ba mu da likita a gida in je yi medicine babana ne so na apply na yi jam bin samu ba na ce mishi ki bari ni in goda wannan engineering gan so mun je University of Agriculture mun samu form din na rubuta exam na ci an bani electrical ban samu mechanical amma na samu electrical a class namu mata guda uku ne amma maza sun kama 91 akwai maza da yawa a engineering akwai mata ban san mene ba su cika son yin engineering ba amma na ji daɗi engineering din na ji daɗi math bana son turanci ina son math physics bana son dogon magana history literature ba zan iya yin turanci ba ko english language ba mai iya ba amma mathematics
da farko kin ga za a musu training na biyu akwai za mu fita musu da kamar app haka
manhaja
wanda za a yi amfani da shi a waya za a fitar da WhatsApp group za mu zaɓi manoma 100 ne
kamar za ku nemi wani rukunin mutane ko
haɗa kamar mutum guda 100
su fara gwaji da su
za a fara gwaji da su prototype idan muka yi guda 100 nan za mu raba su kashi 20 kowane kashi 20 cluster ɗaya kenan zai zama akwai shugaban su kuma mutum ɗaya ya zama su biyar kenan
haka
to su biyar din nan aka ware kan cewa za a musu training yadda za su iya amfani da shi WhatsApp na farko idan suna da matsala misali a ce wurin cire kayan gona kamar su tumatir din akwai wanda shi expert ne wanda ya karanci harkar kayan gona yawa zai ringa taimaka musu da guiding dinsu ta wannan hanyar WhatsApp din na biyu idan misali a ce ka zo kana da kayan gonanka kaga kamar za ka yi asara kamar zai yi jinga kenan ko akwai ta yadda za ka yi amfani da shi wannan appin sai ka duba ka gani okay wannan kasuwa na kayan shi ya kare kuma yana nima
wato wata manhaja da za ta hada kan
manoma
da kuma mabukata kayan gona ta yadda zai zama musu da sauki don zai kawo sauki wajen sai da kayan ba tare da sun yi asarar shi ba haka
sannan kuma ɗayan kuma da muke so mu ga cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo matsalar tumatir din nan shine wurin amfani da kwanduna kin san mafi akasari zaki samu cewa tumatir din an loda shi a mota an dora ɗaya kan ɗaya ko kiga an saka tumatir an hada da dabbobi ko albasa a dora akan to duk irin wa'annan sai muka ga cewa ya kamata su fara amfani da crate
wato wani dan akwati ko kuma
haka mai dan karfi wanda aka dora ɗaya ba zai danna ɗaya ba
haka
yadda za a jera shi
kwali kamar kwali haka
to sai muka ga kuma cewa again saboda yanayin penetration na waya da internet a ƙauyukanmu bai kai na birni ba yawa kuma akasari manoma ai ba sa birni
a ƙauyuka suke
to sai muka ga cewa bai kamata a ɗauko wani abu babba ba kawai za a iya amfani da WhatsApp iya abin da yake nan wanda kuma yake na available ba abinda zai yi wahala ba. Ko kuma amfani da USSD code wanda za su iya danna namba kamar da din zaka sayar charge card haka. In kana da matsala ka danna namba ɗaya sai ka saurara.
Haka.
To duk irin wa'annan.
To kin ce kin kirkiri wasu manhajoji ko zaki dan sanar da mu irin manhajojin da kika kirkira? Manhaja
kaman
application.
Yes, kin san akwai ana kiran shi school management software. Mama na teacher ne. Lokacin tana yin teacher ko a class za ta samu exam papers kaman 200 ta marking da hannunta. Papers da yawa ne. Na ce mata to in kai marking da papers za ki calculator kuma za ki nima first position nima second position har da a calculator. Ya kamata a samu wani software in kin gama da marking ki sa number a cikin software ya yi duk calculation din. Ya nima first position, ya nima second, ya nima average, ya nima kaza. So ta ce ba ta sani wani software ba. So na dinga nima software din. Na dinga kira mutane. Na yi ta yi Sinan J. Kefi. Akwai wani mutum a Federal Government College a Kefi. Ya ce mu Federal Government ya kawo wani software haka amma in je samu head of department din. Na je na tambayi mutum din ya ce zan ga software din na fara koyon software din na nima mai yin software ana kiran shi FlexiSurf. Na fara gane software din har na aiki musu kamar makaita. Sanda na gane software mun yi da abokina software namu ana kiran shi smart software.
Smart yake
in kin gama a makaranta ko kaman profile na student, kaman records na student.
Kuma yana tattara bayanai.
Yay.
Na dalibai.
Dalibai, eh. In kila kaman student sun zo makarantan, sun gama exam din, ke baba ko mama a gidanki a waya zaki yake gani.
Abinda yaro ya yi.
Eh. Ba lele zaki zo makarantan ba. Daga waya in ya ci 6 over 10 a test zaki gani. In ya bar makarantar gida zai ga miki yaranki sun bar makaranta.
Zaka san lokacin da yaro ya bar gida?
Lokacin.
Amma ita wannan manhajar tana iya gane inda yaron yake a daidai kamar a ce ya bar gida karfe 10. A ce karfe 10 da minti 15 gashi can yana tafiya yana kan titi. Ba a gane
wannan kaman GPS ne amma wannan zai ga miki lokacin da ya bar
Zaka san daidai lokacin da ya bar gida kuma lokacin da ya isa makaranta.
Eh haka ne.
Kuma zaka san lokacin da ya dauki wani darasi ko jarabawa.
Haka ne.
Misraru anan zamu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Daddy Balawi da ya daidaita mana sauti sai kuma bakin namu Rumana Kabiru Aminu da Ebenezer Chris Ada ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Fara sai da namu na wannan mako ne da jaridar da ke ta kasar da Hurriyar Kamaru an labata mana cewa ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kuɗaɗen jari a kamfanonin kasar da Hurriyar Kamaru tun shekarar 2019 da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu. Gwamnatin kasar da Hurriyar Kamaru ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfado da kamfanika a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Economy ta kasar Kamaru ta kuma ta ce akwai alamar cutar mura mun tsari a jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru
wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su, musamman wajen karyar tattalin arzikinsu. Jaridar Realite kuma ta bayyana mana cewa darakta na ranar hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar Kamaru kamata Musta Javel Baranga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa shirin da ke kasar jamhuriyar Kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum.
Sai jaridar Economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gwauron zabi a faɗin duniya, kasancewar ƙasar jamhuriyar Kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma auduga. Haka zalika farfaɗowar farashin auduga zai sanya ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a gaya cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar. Jaridar Generation kuma cewa ta yi ɗayan jam'iyyar LDP Seko CPDR na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a faɗin duniya. Sai kuma jaridan The Guardian Post ta ƙasar Kamaru an da ita kuma ta hango mana cewar ministan kuɗi na ƙasar Kamaru Musta Louis Paul Matazai ya yi wa masu zuba hannun jari a ƙasar jamhuriyar Kamaru na ƙasashen duniya alƙawarin yadda za a yi a ci gaba da kare bukatunsu, musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take buɗe hannu ga masu buƙatar zuba hannun jarinsu a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sannan kuma gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin mutum a gaya ta ga cewa an buɗe harkokin kasuwanci domin ci gaban ƙasashen duniya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Za mu kammala shi da namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour, ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Orange masu zaman kansu suke ƙara tsawalawa al'umman ƙasar ta Kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin ƙasar baki ɗaya. Hanya ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan ƙasar Kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gai da Awal Garba. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Gwamnatin Biden na bayyana mabambantan sakonni yayin da take ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ake ƙara yi na a dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuma a lokaci guda ga dukkan alama shugaba Joe Biden na ƙoƙarin sauraron kiraye-kirayen wasu Amurkawa na a tsagaita wuta a Gaza. John Kirby, shugaban kwamitin tsaron ƙasa kan hanyoyin sadarwa, ya nana ta daɗaɗɗiyar matsayar gwamnatin Biden kan cewa tsagaita wuta a wannan lokacin Hamas ce kaɗai za ta amfana da shi. Isra'ila ta dage da cewa sojojinta ba za su daina kai hare-hare kan ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayinta 'yan ta'adda ba sai ta murƙushe su. Jakadan Falasɗina a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Talata cewa ta yiwu hukumar Falasɗina ta nemi zama cikakkiyar mamban Majalisar Ɗinkin Duniya a bana. Jakada Riyad Mansur ya shaidawa manema labarai a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani muhimmin abu ne wajen samar da zaman lafiya da kuma batun mafitar samar da ƙasashe biyu. A watan Nuwamban shekarar 2012, zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'ar ɗaukaka matsayin Falasɗina zuwa ƙasa mai sa ido wadda ba mamba ba, inda za a baiwa wakilanta damar shiga muhawara da kuma ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba tare da sun kaɗa ƙuri'a ba. Ƙungiyar Hezbollah da ke da mazauni a ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya Talata cewa ta ƙaddamar da wani harin jirgin sama mara matuƙi a kan wani sansanin sojan Isra'ila a matsayin ramuwar gayya saboda kisan wani babban kwamandan ƙungiyar Hezbollah da mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas. Hamas ta ce jirgin mara matuƙi ya auna sansanin Isra'ila da ke Safed, wani yanki mai tazarar kilomita 10 daga kan iyakar Isra'ila da Lebanon.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 ne mai idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu amaryar Maryam Dauda ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai Dadi Balawi wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Hashin Gumul ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.